أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو رجين جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى. Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabin Loda, a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda ya daidai da 22 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 3 ga watan 3 miladiya ta 2024. Da hudu, ci gaba da karatunmu na daura cikin wannan littafin Ahkamu Siyam wal Qiyam wal I'tikafi wa Zakatul Fitr na babban malami Sheikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al Khudair, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi. A darasin da ya gabata a jiya, mun gani bayanai da suka zo game da abin da ya shahi azumi na nafila, da malam ya ambata mana azumin muka wanda suka zo na nafila, irin su abinda ya shafi azumin Arafa, irin azumin Ashura, irin azumin Alhamis da Litinin, irin azumin wato kwana 3 a cikin kowane wata, irin azumin 6 Shawwal, irin azumin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a watan Muharram, da irin azumin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya horar akan yanayi kuma a yi shi a cikin wannan wata na Sha'ban, wanda mun gani duka bayanai akan su kamar yadda malam ya kawo mana a cikin wannan littafi. Insha Allah yau zamu tashi sabon fasali da malam ya kawo mana ahdafus sawm, wato hadafi na abin da ya shafi azumi. Kowane abu zaka gani akwai wani hadafi wanda ya lazimce shi, wanda ya zamanto idan kai wannan zaka samu hadafin abin da yasa kake yin wannan aiki, to shine saboda ka samu kaza. To shi yasa malam yace as-sawm shar'ul لحكم ومصالح وأهداف عظيمة ومنها شيء أزمي وتو شريعة مسلمتي تاشر أن تامنشي كما تكين أبو بوانين شريعة مسلمتي كما أكوه وسمسلحوه دم تنزي سامو أكوه وسبور ركا دم تنزي تما وتو لوكا تنديكين أزمي يتي لغا تكين سو مالا شيني زي أمبتا من يتي الهدف الأول. Hadafi na farko shine tahqiqu at-taqwa, mutun ya zamanto ya samu tabbacin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ya samu tsoron Allah. Malai yace hadhal hadafu huwa a'zamu ahdafis saw, wannan jin tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi girma, mafi daraja daga cikin wato hadafi na mutun yayi azumi, shine dan ka samu tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ai mun gani misali a baya cewa wato wanda yake yin azumi, kaga ba rubutawa ba akai aka ce wani kana azumi a goshinka, amma zaka ga ya dauki azumin daga alfujir har zuwa faduwar rana bai ci ba komi. Menene ya hana shi ya ci wannan abinci ko kuma ya sha abin sha? Shine ni shine tsoron Ubangiji subhanahu wataala. Idan ka gani azumi yana tattare da abin da ya shafi tsoron Allah subhanahu wataala, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku wanda kuka yi imani, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, an wajabta muku wannan azumi na abin da ya shafi watan Ramadan, kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka dora ma wasu al'ummu wanda suka zo gabaninku kuma wani azumi suke yi, la'allakum tattaqun, tabbas idan kuna yi za ku samu tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To malam sai yace fasiyamu min a'zami ma yuhaqqiqu at-taqwa, azumi yana daga cikin mafi girman abubuwa wanda suke datar ma da mutun wanda suke tabbatar ma da mutun tsoron Allah subhanahu wataala. Idan aka same ka mutun ne mai azumi, to za a same ka a cikin dabi'unka akwai tsoron Allah subhanahu wataala. Malam yace allati hiya wasiyatullahi jalla wa ala lil awwalin wal akhirin, wanda wannan ita jin tsoron Allah subhanahu wataala, at-taqwa ita ce wasiya da Allah subhanahu wataala yayi ma mutanen harko da banda suka zo mutanen karshe, wato da su ji tsoron Allah subhanahu wataala. Kaga jin tsoron Allah subhanahu wataala abu ne wanda idan kana daukan azumi, kana yin azumi, wato zaka same shi yana tattare da wannan. Sai malam yace fattaqwa tatahaqqaqu bis-siyam, shi tsoron Ubangiji subhanahu wataala yana samuwa ne ta haqqaqu ta tabbatu tare da lazimta yin azumi. Yace kama annaha tatahaqqaqu bi baqiyati arkanil islam, kamar yanda haka tsoron Ubangiji subhanahu wataala yana ƙara wato haqqaquwa ne da sauran rukunnan musulmi. Kamar yanda mun sani irin sallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kamar yanda malam yace as-salatu waz-zakatu wal hajj, duka wannan abubuwa ne wanda na ibada, wanda idan mutun yana lazimtar su yana aikata ibadar wannan zai samu tsoron Allah subhanahu wataala a tattare da shi. Malam yace wa amma alladhi la yantiqu bish-shahadataini fa hadha lam yadkhul fil islam aslan, amma mutumin da bai yi ba shahada, bai yi ba kalmar shahada, shi wannan daman bai shigo ba musulunci ma barantana a ce in yayi azumi zai ji tsoron Allah. A shi daman kwata kwata ko musulunci bai zo ba, in yayi ma azumi ba zai samu ba wato wannan abin da ya shahi tsoron Ubangiji subhanahu wataala. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, a wata riwaya yace hatta yaqulu la ilaha illallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an umurce shi ya yaki mutane har sai sun shaida babu abin da ya cancanta a yi wa bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala. A wata riwaya har sai sun ce la ilaha illallah. Malam yace fal mas'ala mafuruda fi man nidda'a al-islam wa nataqa bish-shahadatayn wat-taqwa la tatahaqqaqu lahu hatta ya'ti bi hadha ar-rukn al-'azim. To dukan mutumin da ya zamanto yayi furucin cewa babu abin da ya cancanta a yi wa bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne, to idan yana so ya samu tsoron Ubangiji subhanahu wataala to sai ya zo da rukunnan da suka biyo bayan ta, shine ya zo da sallah, ya zo da azumi, ya zo da zakka, in ya samu kudura ya je da abin da ya shahi wato haji. To malam yana mana magana akan taqwa, tsoron Allah, tsoron Allah. To menene tsoron Allah? Sai malam yace wa taqwa hiya fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Idan aka ce tsoron Allah, at-taqwa wannan da ake magana shine kai ai umarnin da Ubangiji subhanahu wataala yace ayi kazo da shi, hani da Allah yace ka ai kaza, to kada ka aikata wannan abu. To idan kana yin wannan to shine wane mai tsoron Allah ne, saboda Allah ne yace ka aikata kaza. Ubangiji subhanahu wataala shi ya farlanta mana sallah, shi ya farlanta mana azumi, to sai aka same ka kana yin wannan ayyuka, haka abubuwan da Ubangiji ya hana, Ubangiji ya hana sata, ya hana shan giya, ya hana alfasha, sai aka same ka bakka aikata wannan abubuwa, to wane kenan kana jin tsoron Ubangiji subhanahu wataala? Akwai tsoron Allah, akwai at-taqwa tattare wato da kai. Sai malam yace wala alla fi qawlihi Allah ta'ala la'allakum tattaqun, fadan da aka ce la'alla, me yake nihi da la'alla da Hausa? Ha, wataqila. To nan da aka ce la'allakum tattaqun, kaga inda Hausa ne ta zaka wataqila kun samu tsoron Allah. Sai malam yace ma a'a, kama yaqulu ahlul ilm laysat ala babil ladhi huwa at-taraji, ba tana kan irin la'alla wataqila bane anan, da Allah yace la'allakum tattaqun, inna ma hiya, kusan da cewa kadai ita ta kasance minallahi mutahaqqiqatul wuquf, ga Ubangiji subhanahu wataala abu ne wanda tabbas zai abku. Da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum yati bi la'allakum tattaqun, kinan tabbas za ku samu tsoron Ubangiji subhanahu wataala. Kinan idan ka lazimci azumi to Allah yace tabbas za ka samu tsoron Allah subhanahu wataala. Ya ishe mu misali a rayuwa da muke, zaka ga idan Ramadan ya zo akai daya biyu uku ana yi zaka gani dukkan wani wanda da zaka gani bai jin hus, bai ganin gashin ko bai ganin kan kowa da gashi,
zaka gani yanzu ya fara ganin daga shi zaka ga ya fara sanyi da wasu abubuwa saboda mine wannan dalilin azumin nan ya sa shi yana kamewa to da zai ci gaba da wannan zai samu hakikanin tsoron Allah subhanahu wataala duk da wani yana iya cewa kuma wani yana yi bai samu zan mu zo bayani akan wannan sai malam yace fa sawmu shar'i ala wajhin yuhaqqiqu taqwa azumi wanda kai shi akan yanda shari'a ta karantar akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi azumi to tabbas wannan azumin da kai zai gadar maka da tsoron ubangiji subhanahu wataala a cikin wato dabi'ar ka da rayuwarka yace kama anna salata allati takamalat shurutuha wa uddiyat ala wajhin shar'i tanha anil fahsha'i wal munkar kamar yanda sallah idan ya zamanto sallah kayi ta da sharɗan ta a cike ta cika kayi ta daidai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli zakka zamanto tana hana ka daga yin alfasha da mummunan aiki kama kuma yanda wal hajj idza uddiya ala wajhin kama fi hadisin lita'khudhu anni manasikakum wa lam yukhalituhu shay'un mimma yahrumuhu wa yahrumu kamaluhu فإن الحاج يرجع من ذنبه كيوم ولدته أمه malai ce kamar yanda haji idan mutun yazo yayi haji akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar akan irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yace khuzu anni manasikakum ku karba daga gare ni yanda ake yin haji aikin hajjin ku to idan kai shi baka taku ya hajjin ka ba da wani abu wanda zai zamanto ya saba baka taku ya hajjin ka da abinda zai tauye maka lada ba kai ta a cike annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan alajin da ya haji zai dawo daga haji kamar ranar da mahaifiyar shi ta aihe wato bai da zunubi ko guda a tare da shi amma sai kai mi sai kai shi akan karantarwa annabi to haka wannan malam yana baka misali cewa idan ya zamanto kai azumi a yanda Allah yace ayi azumi zaka samu mi attaqwa tsoron Allah haka kamar yanda sallah yace idan kai ta a yanda aka ce kai sallah zata hana ka game da yin alfasha da mummunan aiki haka kuma haji ita ma kamar yanda kai ta kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar zakka dawo daga haji kamar radda mahaifiyarka ta aihe ka baka da zunubi ko guda to malam yace lakin qad yaqulul qa'il to wani mai fada yana iya yace inna kaseerin minan nas narahum yasumuna ramadan wala yafrituna fihi wa ba'dhum yaksuru min siyamin nawafil wa ma dhalika lam yatahaqqaq lahum hadha al-hadaf alladhi min ajlihi shar'a as-siyam yace zan mu samu da yawa to daga cikin mutane muna ganin su suna yin azumin watan ramadan duk ramadan idan yazo kai yayi azumi ya lazumci azumi kai bari ma banda ramadan yana yin azumin nafil filoli malai yace amma duk da haka bin mu gani alama ta tsoron Allah tattare da su wanda wannan shine babban hadafi babban guri game da mutumin da ya kasance yana yin azumi kamar yanda muka dauka a baya malai yace to wa mislil zalika yuqalu fi mazahirin ukhra min al-khalaf to kwatankwacin wannan idan aka samu wani yana yin azumi yana azumin nafila yana azumin ramadan na farilla kuma alhali tsoron Allah bai samu ba a tare da shi to tabbas a tare da shi akwai wasu kusakurai akwai wata tawaya wace irin tawaya ce sai malam yace to kaman yusalli wa huwa yufritu fi ba'd alwajibat kuma mutumin da yake yin sallah ne amma in yazo wasu wajibubbuka na sallah yana saki da su bai kawo su misali kazo sallah daga cikin wajibi na sallah akwai nutsuwa kazo baka nutsu ba kana sallah kana yin sallah kotan zakara kawo kana bubbuga kanka taso kawo ka ta yi assalamu alaikum ka kare sallah to kaga irin wannan sallah kai fama ake ta karbi tukun barantana ta hana ka alfasha da mummunan aiki malaiti to kamar irin wannan ko kuma yartaki ba'dul mahzurat fa hadha lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar ko kuma yana zuwa yana aikata wasu ayyuka wanda wato shari'a ta hana to kaga wannan sallar shi duk bata hana shi ba game da abin da ya shafi alfasha da mummunan aiki amma Allah yace mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to wata sallah daga ciki irin wanda annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli to kenan idan an samu wannan to ka koma sallarka cewa akwai kuskure a cikin tare da abin da ya shafi sallarka sai malam yace wa kaman yahujja wa yarja thumma ya'udu ila ma kana yuzawiluhu qabla al-hajj kamar mutumin da zai je haji ya je ya haji da aka dawo da haji kuma ya koma yake ci gaba da ayyukan shi na sabo wanda kafin ya tai haji yake aikatawa ko kuma kamar yadkhulul masjid wa yusalli salata thumma ba'da zalika idha kharaja ka anna shay'an lam yakun wa kamar ya'takif fil ashr al awakhir wa qabla al i'tikaf yafutuhu shay'an min as salawati mallan yana bada misali ne yace kamar mutumin to zai zo ya shigo masallaci yayi sallah a masallaci yayi sallah kuma yana huta kawai ya tada karan sigarin shi ko kuma yaje ya ci gaba da alfashin shi to kaga wannan ai sallah bata mishi ba magani ko kuma mutumin da zai zamanto zai je itikafi 10 ta karshen Ramadan amma kafin ya je itikafin dama a baya cikin Ramadan din salloli da yawa suna kubce mishi bai daidaita sallar shi ba ma barinta na yaje ya dukufa yayi itikafi ko kuma wani abu makarancin haka mallan yace wa kaba abuhim idza uilina an khuruj ramadan kharaja ba'da al maghrib wa fatahu shay'in min salati al isha kamar wasu kuma wanda zaka gani ramadan in yazo an yi ramadan tare da shi yau an yi sallar magriba aka ce an ga wata gashi nan to sallar isha ma ta bar shi ba yayi ta cikin jami to kaga wannan ai akwai matsala kaga wannan ai akwai matsala wannan mallan yana nuna ma cewa azumi hadafin da ake so shine tsoron Allah a same ka tabbas kai concentrate waje guda cewa wannan ibada ta saka ka kiyaye sauran ibadodi gabaki daya sai mallan yace wal ahdu qaribun irin wannan da yawa ne yace wa kaman yasumu wa yusalli wa yahujj wa yablughu min al umri ma yablughu wa huwa ala adatihi wa ka anna shay'an lam yakun wa haluhu kama hiya lam yataghayyar haluhu qabla al ibada ka halihi ba'daha wala far kaman mutumin da zai zamanto yana azumin yana sallai yana zuwa haji yayi shekaru diya yana yin wannan ayyuka amma dai har yanzu al'adar shi yana nan yanda yake babu tasirin wani abu na tsoron Allah na ibada a tare da shi zaka ga yanda yake a tan tun yana dan shekara 20 haka yake yanzu lokacin da yana shekara 40 tsoron Allah shi bai karu ba sai ma bar ma tana yawa ko ya ragu wanda mun sani imani yana karuwa yana raguwa duk lokacin da ka nace kake ibada to imanin ka zai karu to kai kana yi amma ba a gaba alama kinan sabai dirke akwai matsala a wannan mallan yace wa ba'dhum yasma'u al-hadith as-sahih wasu su saurari hadisi wanda yake ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila jum'a wa ramadan ila ramadan wal-umra ila al-umra kaffaratun lima bainahunna ma lam taqush al-kaba'ir kabira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallolin nan guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan da umra zuwa umra ababan kankare na zunubai ne wanda yake tsakankanin su matakar mutum bai aikata babban laifi ba wa fi riwayatin majtunibatil kaba'ir a wata riwaya ce matakar mutum ya nisanci manyan zunubai sun mai yattakila ala misli hadha al-haibar mutum sai ya zo ya kwanta ya zamna akan irin wannan hadisi wa huwa fil haqiqa qad yusalli salatan laysa lahu illa ushru ajriha a haqiqa mutum ba zai zamanto ba yayi sallah la Allah yazo yayi sallah sallan nan da yazo yayi ba zai samu baladanta face sai ɗaya cikin goma ta kai ne an zo an yi sallah da kai amma abin da ka samu na lada ɗaya ne cikin goma tara na ladan gabaki ɗaya baka samu ba wa fi haza akan wannan ne ai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ghalibun nas la yuktabu lahu min as-salati illa ba'daha fayukaffar dhalika biqadarihi walbaqi yahtaju ila takfiri mallan yace da yawa daga cikin mutane za a zo a yi sallah ba za su samu baladan sallah sai dai wani yanki daga cikin ladan a zo gashi nan sahu ne kun yi sallah a masallaci guda la Allah a sahu guda la Allah yana da maka amma kai kana da cikakken lada shi bai da cikakken lada saboda yanda yazo da sallah tashi yanda nutsuwar ku ta sallah kai ka samu 10 cikin 10 shi kuma ya samu 1 cikin 10 kaga ai abu ne wanda yana so mutun ya zamanto ya kula da wato kawo wannan ibada a yanda shari'ar musulunci ta karantar mallan yace wa kullu hadha li anna hadhihi al ibadat ma uddiyat ala wajhi shar'i yace dukkan wannan misalai da ya kawo ma saboda wannan ibadar da ka zo ka aikata ta azumi ce ta sallah ce ko ta haji ce baka kawo ta ba akan yanda shari'a ta ce a kawo ta yace fa fiha naqsun wa halal a tare da ita akwai wani rage akwai wani wato abin da ya shahi wato tawaya a tare da ita yace wala naqulu bi i'adati hadhihi al ibada aw butlanha ba a ce ma ba azumin nan naka da kai tunda baka samu tsoron Allah bai yi ba ya saki ya lalace he ka rama a'a ba a ce ma ba kuma he ka saki ko wannan sallar mallan yace a'a li annaha idza stakmalat shurutuha wa arkanaha wa wajibatuha sahhat wa saqatat biha alqalb fala yutalib bi iadatiha lakin al'athar almutarattiba alayha innama hiya innama takunu idha uddiyat ala wajhi shar'i mallan yace bari wannan idan ka zo da rukunai da salloli yanda aka ce ayi sallah ka kawo ta amma an samu ta waya a ciki azumi ne aka ce ka kame bakinka daga ketawa alfajir har zuwa faduwar rana ta yi da niyya kai haka nan amma he a ciki aka samu kuskure kai da wani kaje kai kaza ka zagi wani to ba za a ce ma ba azumin ka ya lalace a a wasu ladodi wanda suke tattare da wannan abin ne ka zo ka zubda akan hanya kinan ba za a ce ma ba bai yi ba a yayi amma dai baka samu baladan cikakke da ake wato nema sai mallan yace fa'ala al-insan an yu'ida an-nazar fi ibadati akan mutun ne yanzu wajibi ne akan ka wajibi ne a kaina mu sake dubawa game da ibadodin da muke azumin da yazo zai zo azumi idan zan mu yi shi ya zamanto kai ya zamanto azumi ne wanda muka yi shi tare da wato tawaya ko kuma tare da wani rage salloli da muke yi na ibadan mu ya zamanto sallah ce wanda muke yi cikakka tare da wato shar'anta da nutsuwa da wajibata inta da rukunanta gabaki ɗaya dan mu samu ladan mu a wajen Ubangiji subhanahu wataala mallan yace wayu addiha ala wajhin shar'i mutum ya kawo wannan sallah akan yanda shari'ar musulunci tace a zo da ita yace wayahrusu an yata'arrafa ala sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa yatafaqqaha fi ad-din li yu'addi al-ibadati ala wajhin matlub mukhlisan fi dhalika lillahi jalla wa ala fa hina idhin tatarattabu atharuha alaiha mallan yace kinan ya zamanto kasani sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya salla yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya azumi ka samu sani a cikin addinin musulunci dan me dan ka kawo wannan ibada akan yanda aka ce kai da nema addini da zaka yi dan kai ka koya ma kanka ka san cewa wannan ibada da aka ce kai ba na gani ana yi ba ni ma nake a yaya ne aka ce ai kinai ka koya dan ka kawo ta wato akan yanda shari'ar musulunci wato tace a zo da ita dan ka samu kuma lada wanda yake cikakke yanda Ubangiji subhanahu wataala yace as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni kan sakautawa dukkan mutumin da ya zamanto wato yayi azumi sai mallan yace wa fi sha'ani siyamin naqulu game da sha'anin azumi kuma zan mu ce inna siyamin alladhi yuhaqqiqu taqwa huwa siyamin alladhi yakunu ala maradillahi jalla wa ala wa ala maradi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam azumin da yake gadar ma me shi tsoran Allah shine azumin da kai shi akan dan Ubangiji subhanahu wataala kai shi da ikhlasi kai shi dan neman yarda Allah kai shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan azumin shine kake yin azumi wato wanda zai gadar ma da tsoron Ubangiji subhanahu wataala mallan yace fallazi yasumu ka saumihi sallallahu alaihi wa sallam wa yasunu siyamahu anil khawarimi fasawmu junna taqiyul abda mimma yu'dhihi sawa'un kana hadha fi ad-dunya am fi al-akhirah fa huwa junnatun ma lam yakhriquha kama jaa fi al-khabar dukkan mutumin da yayi azumi irin yanda azumin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayi ya kiyaye azumin shi game da dukkan wasu abubuwa wanda zasu zamanto sun tauye mishi azumi to azumi zai zamance mishi garkuwa zai kasance mishi kariya wanda zata kare shi daga dukkan wani abu wanda zai cutar da shi sawa'un mallan yace anan duniya ne ko alahira duka zai zamanto ya kare ka mallan yace azumi kariya ce matukar baka zamanto ba ka tauye shi ka sa shi ya zamanto yana da wani nakasi yace kamar yanda yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-sawmu junna azumi wato kariya ne mallan yace fa idza kharaqaha bima yanqusu thawabaha sawabuha wa yudadu al-hadaf min mashru'iyyatiha wa yukhalifuhu fa huwa alladhi jana ala nafsihi idan ya zamanto kai kuma azumin naka ka zo ka kawo wani abu ka aikata wani abu wanda zai tawayar ma da azumi ka saba hadafin da aka ce ka zo da shi kana azumin amma duk abubuwan da kake yi na da baka dakata ba kenan kaga baka zo ba da azumi wanda shari'a tace a zo da shi kai ka jama kanka kai ne kama kanka asara kenan kai ne baka zo ba da yanda shari'ar musulunci tace wato ka zo da wannan bale yace fa najid fil muslimina man yasumu wa yahrisu ala siyam zamu samu da yawa daga cikin musulmi wanda suna yin azumi suna zawwa suna kwadaituwa suna kokari matukar akan kiyaye azumi sawa'un nan nafila ne ko na farilla amma walau dufi alahu ma ala wajhi al-ardi min mata'in fi muqabil adam siyamin yawmin wahid la rafat da za ka gani a ce yanda mutun yake yin azumin wannan da za a bashi wasu abubuwa wanda suke wato na kawar duniya a ce ya bar azumi guda da zai mayar yace ba zai amsa ba azumin wannan nashi zai yi amma wa ma'a zalika duk da wannan yanda yake kula da azumin wannan lam yatahaqqaq lahu al-hadaf alladhi min ajlihi shar'a siyam hadafin da dan shi ne aka shar'anta mana azumi bai same shi ba ba a same shi ba a tare da shi shine na tsoron Allah saboda mi wannan yace wa zalika li annahu lam yasum as-sawmul muwafiq li siyamihi sallallahu alaihi wasallam saboda baka yi ba azumin irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi azumi baka yi ba irin yanda karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam tajiruhu yamsiku an at-ta'ami wash-sharabi wa sa'ir al-muftirat min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams zaka samu wannan ya rikame bakin shi tun daga ketawa al-fajr har zuwa faduwar rana ya nisanci ci ya nisanci sha ya nisanci dukkan abin da zai karya mishi azumi summa ba'da zalika la yakuffu lisanahu an qila wa qala amma duk da haka nan ba zai bar bakin shi ba ba zai bar halshen shi ba akan cece kuce an ce wane ya ce kaza kana azumi ka ce wane eh shine gashi nan ya wuce waccan ma kaza el uwar shi ma ta samu kaza an yi kaza dan gidansu yayi kaza kai in ka zamna kenan kuma kana azumi to ka gani wannan yake shiga kalkashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu da fada annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadisi da yake cewa rubba sa'imin hazuhu min siyamihi al-ju' illa al-ju' wal 'atash da yawa daga cikin masu azumi raban su na azumin wannan kawai ishirwa ce da yunwa suka wuni da ita babu lada Allah ya bari Allah ma ciye dukkan mutumin da bai bar fada wanda take ta yankan ƙarya da shaidar ƙarya to Allah baya buƙata ka bar ci ka bar sha Allah baya buƙata kamar a ce ma Allah bai buƙata azumin ka matukar kana azumi kuma kana yi da mutane kana cin naman mutane kana cece kuce kana kaza abinda wato mun gani a farko hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta da mutun ya zo ya neme ka da wani fada ko ya zage ka bi zaka ce mishi kace mishi inni sa'im ni azumi niki saboda martabar ka kare azumin ka dan ka samu cikakken wato lada to wannan wanda ya cika azumin nan yana yin azumin nan amma duk da haka nan halishan shi bai gushe ba yana cece ku can wannan yana yi da mutane yana kaza yana kaza mallan yace tajiduhu yatahaddas fi a'radin nas ka same shi yana magana cikin mutuncin mutane yana cin mutuncin mutane yana yi da mutane wa ya'kullu humahu yana cin naman su summa la tajidu yahmi sam'ahu aw basarahu an al-haram kuma yana azumin ba zaka ga same shi ba yana kauda idan shi ko kuma jin shi da haram yana azumi zaka gani ya sa waƙoƙi yana ji yana wannan ai ba malane tana yi bari a dan rage wuri da ida ko kuma yana kallon abin da yake na haram to wannan kai kanka ka san azumin ka akwai tawaya kana azumi kana kallon haram ko kuma kana jin haram to wannan duka wato tawayar da take sa ka kasa samun tsoron Allah yayin da kake yin wato azumi mallan ce fa mislu hadha la tatarattab alayhi al-athar allati rutibat alayhi shar'an li anna hadha as-siyam nafis saboda haka mutumin da yake aikata wannan ba zai samu baladan wannan ba zai samu ba hadafin da aka shar'anta ma mai azumi zai samu na tsoron Allah saboda azumin shi yana da tawaya an ce mai azumi zai zamanto ya samu tsoron Allah to kai kuma azumin naka kana yi da mutane kana kallon haram kana jin haram kana cin naman mutane kana kutsawa cikin mutuncin mutane to kaga ba ta yanda za a yi azumin ka ya zamanto wato ya samu wato hadafin da ake so mallan yace wasiyam kama annahu murisun littaqwa fa huwa aidan murisun limanzilatil muraqaba lillahi jalla wa ala azumi kamar yanda yana gadar ma mutun ya samu tsoron Allah to haka yake gadar ma wato ka samu muraqaba ta ubangiji ka samu cewa lalle ubangiji ko yana ganin ka lalle ubangiji yana ganin ka wal muraqaba mallan yace hiya al ihsan shine kyautatawa an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa allah kamar wato kana ganin shi
saboda in kai baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka martaba kenan ta muraqaba Allah lokacin duk inda kake yana ganin ka to lokacin da kake azumi ka gani abin da yasa baka kariya ba wannan azumin saboda me muraqaba ka san cewa Ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka to ka gani da azumin ka ya gadar ma da wannan kuma zai tabbas idan ka nisanci wancan abubuwa kuma zai gadar ma da tsoron Allah subhanahu wataala saboda mallan yace li anna siyama sirrun bainal abdi wa rabbihi saboda azumi wani sirri ne tsakankanin bawa da Ubangiji wani sirri ne tsakankanin bawa da Ubangijin shi mallan yace wa bi imkani sa'im an yaftur mai azumi yana da dama yaje ya karya kai yanzu nan azo duka gabaki ɗaya kowa ya dauki azumi wannan ya shiga daki ba san ba me yayi yana iya shiga daki ya sha ruwa ya cika cikin shi ko kuma ya sha kunu ko kuma ya cika ya ci abinci ma abinci lahiyayye ya fito kuma ba ganiya ba zai to kaga amma saboda mi muraqaba Ubangiji subhanahu wataala cewa lalle Ubangiji yana ganin ka shi yasa wato mutum bai karya ba wannan azumi tare da cewa yana da dama yayi yace wala yushar bihi ahad yace bainama al-ibadatul ukhra yaraha an-nas walau fa'ala ma yudaduha fa idha kana yasumu wan-nas la yarawnahu ويثبت على صيامه ويحذر مما يفسده وينقصه فهذا دليل أنه يراقب الله جل وعلا ولذا جاء في الحديث القدسي السابق الصوم لي وأنا أجزي به to mai azumi idan ya kasance amma da mallan yace sabanin wasu ibada da wata ibada ce ka zo kai sallah misali kaga sallah kowa yana ganin ka zakai sallah in kai kuskure a sallah wani yana iya ganin ka yace a sallar ka kaza in baka yi wa sallah wani yana cewa ne tunda muke da kai tun saye muke nan in na tashi na je sallah na dawo ma ina isko ka inan baka yi wa sallah amma azumi kuma kai ne tsakankanin ka da Allah kina ka gani wannan yana gadar ma ka samu tsoron Ubangiji subhanahu wataala bi matukar ka kiyaye azumin ka daga abin da zai lalata shi ko kuma ya tauye shi mallan yace wannan dalili ne akan cewa lalle kasancewa lalle Ubangiji subhanahu wataala wato yana ganin ka shi yasa Allah yace as-sawmu li azumi na wane wa ana ajzi bihi ni kan sa kauta ma mai azumi da lada Allah kadai ya san ladan da yake ba wato mai azumi mallan yace manzilatul muraqaba manzilatun azimatun jiddan la ta'ti li kathirin min al-muslimin wa ala 'abdin an yas'a juhdahu li tahsilha wato matsaya ta muraqaba kasancewa Ubangiji yana ganin ka manzila ce wadda take da mai girma sosai wadda ba kowane musulmi bane yake samu wannan da yawa zaka samu wani musulmi ne amma ya manta Allah yana ganin shi je yake aikata aikin sabo to shi yasa mallan yace akan bawa yayi matukar kokari ya bazzala juhudin shi yayi matukar bada matukar kokarin shi dan ya samu wannan matsaya ta muraqaba ta Ubangiji subhanahu wataala kenan wannan hadafi na farko mallan ya nuna mana cewa mi azumi yana gadar ma mutum tsoron Allah matukar mutum ya kare azumin nashi sai ka kare shi daga wato abin da ya shafi abubuwan da zasu tauye shi ko kuma wanda zasu zaman to sun rage shi ko su lalata shi ka kare bakin ka daga yi da mutane ka kare ganin ka daga abin da ya shafi kallan haram ka kare jin ka bakka ji sai abin da ya shafi alkhairi ka kare dukkan wani abu wanda zai tauye ma da azumi to wannan azumi tabbas zaka samu hadafin shi shine tsoron Allah kamar yanda Allah subhanahu wataala yace la'allakum tattaquna tabbas zaku samu tsoron Allah subhanahu wataala idan kun yi wato azumin wannan sai mallan yace al-hadafu sani hadafi kuma na biyu na shar'an ta mana azumi da akai shine mine shine tahqiqul afa wato wan samun kamewa wato mai azumi zaka ganshi mutum ne wanda yake a kame mutum ne wanda yake a nitsi mutum ne wanda tare da shi akwai nutsuwa akwai kamewa daga dukkan wasu abubuwa na alfasha da wato munan aiki mallan yace min ahdafis sawmi kadhalika tahqiqul afa yace yana daga cikin hadafi na wato abin da ya shafi azumi shine samun kamewa yace wa hadha muhimmun fi hayatil muslim wannan kuma abu ne wanda yake da muhimmanci a rayuwar mutum musulmi fa anni ibn abbas radiyallahu anhu hadisi daga abdullahi dan abbas daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'ashara shabab ya ku taron samai man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya hore mishi abinda zai rike matar shi kudura wanda zai samu yayi aure annabi ya ce falyatazawwaj to yayi aure wa man lam yastati wanda kuma bai samu ba fa alaihi bisawm annabi yace to ya ringa yin azumi fa innahu lahu wijaa azumi zai kasance mishi wata dandaka ce wata kariya ce game da abin da ya shahi wato alfasha da kuma abin da ya shahi kare ganin shi ya zo a wata ruwaya man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yasfa innahu aghaddu lilbasar saboda wannan zai sa kaka kame da ganin ka bakka ganin abin da ya shahi abin da ya shahi haram wa ahsan lilfarj kuma zai kare maka gabanka wanda ba zai iya ba kuma fa alaihi bisaw to zai zaman to yana yin azumi to mallan yace kenan ka gani nan azumi abu ne wanda zai saka ka samu kamewa a cikin rayuwa yace wa na'udu ila ma qulnahu sabiqan min anna sawmul ladhi yuhaqqiqu hadha alhadaf wa huwa al'afaf huwa sawmush shar'i allazi yu'ta bihi ala wajhin matlub to azumin da zai gadar maka shi ma samun kamewa shine azumin da kai yi shi akan yanda shari'a ta ce ai azumin da yanda shari'a ta ce ai haka haka ka zo da shi mallan yace to faqadi yaqulu alqa'il me fada yana iya yace mine waqad qila kai bari ma an fadi cewa kasirun minash shabab da yawa daga cikin matasa la yariduhumus sawm wa la yakfihim an thawrati shahawatihim wato azumin nan da suke yi wani tayi shi yana azumin ma shawata shi karuwa take an ce alaihi bisawm idan zai yi arme ka samu abin da zaka yi rike mata to kai arme idan kuma baka da wajari Allah yayi ka cikin ya ayyuhan nas baka da abin da zaka rike to sai ka zamanto kai kana yin azumi to mallan yace to yana tanaiwa wani yace bari ma kai yace an ce matasa sun ce su idan wani yana in yana azumin ma bai samu kariya wannan da aka ce to mallan yace wa hadhal kalam mu'aridun bi kalam ma lam yantiqu an al-hawa to wannan magana da kai hodi kuma adu idan kai duba zaka gani cewa kamar ta ci karo da magana da wanda baya nutsi akan san zuciyar shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yace wa man lam yastatini fa alaihi bisaw wanda bai samu ba damai yanda zai yi aure to ya ringa yin azumi fa innahu lahu wijaa to kai kuma ka ce kana yin azumin ma kuma amma shahawar ta ka karuwa take mallan yace fa yuqalu lahu kayfa yatahaqqaqu al'afaf bisawmin takhruquhu bi ta'ridi nafsika li mawatin alfitan to takaka zakka samu kamewa kana azumin kuma kana bushirar da kanka zuwa ga wurare wanda ke da kai fitina wanda daman dole ba azumi ba kake ko sati nawa kai baka ci ba abinci la'alla fitina ta shaka to kuma kai kana kai kanka irin wannan wurare mallan yace takhruju ila al-aswaq allati fiha an-nisa'u mutabarrijat kana zuwa cikin kasuwa wanda ake samun mata sun huto da matsatsin kaya sun huto sun yi tabarruji kuma kai kana azumi kuma ka ce a'a wannan zai sa wato kai kana yin azumin kuma alhali ka ce baka samu ba kamewa to alhali kai ka bujirar da wato kanka zuwa ga wuraren da ke da kai wato wannan abu kenan dole akwai matsala kenan mallan yace bancin wannan tanzur ila al-alati allati fiha al-ahirat wal majannat yace zakka kana dubi irin abin da ya shahi al-alat irin wato kayan kyalli ko kuma irin kayayyaki na na'ura na zamani yanzu mu duba ga wannan salula yanzu wanda ke da kai wanda suke sun huto tsirara wanda suke mahaukata wanda sai a hankali idan suka huto yanzu babu babbar fitina ma kamar wannan waya in dai kana haraka da social media to kai ka ce ka kasa samun afaf kuma kana social media kai ne Facebook kai ne TikTok kai ne Instagram kai ne kaza shi kuma babu abinda in ka shiga face shi ka gani wata wadda ta zo da alfasha ko kuma wani abu makamancin haka to kaga ba ta yanda za a yi kenan azumin ka ya zamanto ya sa ka kasa makamewa to shi yasa mallan yake ambata ma yace tanzur ila al-alat allati fiha al-ahirat haka tanzur fi suhuf wal majallat kana dubi irin su abinda ya shahi jarida irin ka dauko wani roman a jami'a ko kuma ka ta yi ina ne kana ganin wasu an zaka duba kaga a jaridu ko kuma a hotunan mai ma da ake dora mata wanda suke mutabarrija a ko ina yanzu ba wanda zai huta ya huta daga gari yace bai gani ba wanda ta huto tsirara dama da mummunan alhamdulillah gaskiya zaka gani in ba wani biki ba a sai ka je jami'a sai ka je irin jami'a ka ne shi dan jami'a suka ce ya an je jami'a amma cikin gari alhamdulillah zaka ga in ba wata sabga ba ko biki zaka kan ka samu mace wanda ta huto ba tarihi ba jikinta da hijabi
kan ka samu in ka samu mace 20 ka daya ce zaka samu wanda bata da hijabi to alhamdulillah irin wannan gurare amma dai amma akwai matsala kan abin da ya shafi social media anan zaka gani azumin ka yana samun tawaya matakar yanzu Ramadan zai zo ya kamata ya zamanto kawo raba alaka ka da social media har bayan Ramadan ko ya zamanto dukkan wasu kanat ko kuma wasu wato wasa'il na i'lam wanda ka san akwai irin wannan abubuwa wanda zasu ringa rage ma imani wallahi da yawa imanin mu yana ragewa ne ta ina ta hanyar wannan social media saboda da zaka gani babu irin wannan abubuwa zaka ga mutun da imani zaka ji ana ambata ma irin imani na sahabbai ka gani kamar abu ne wanda ba yayi ba amma yana yiwa mu wannan abubuwan ne duk suka zo suka rauna namu ko baka san ganin haram in kana danna zaka gani an watsu la sai ma an ka shiga TikTok masu shiga sun sai Facebook ka gani baka hede na yau da gobe kuma in kai jure kana kaucewa haka samu abu kan kirki sai zaman to ana watsu ma ayyuka na alkhairi amma matukar yanzu shi matsalar shi irin TikTok yanzu yau in ka bude zaka ga an fara turo ma abubuwa na alfashi kuma zaka gani yanzu babban musiba ba yanzu mu duba mun gani nan a Sheikh Aminu Daurawa inda suka wuto suke abin da ya shahi matukar komba game da irin wannan wanda suke wato harkar TikTok alfasha yanda ake yada ta abubuwan da da baka sani ba zaka gani yanzu kai tsaye kana zawwa kuma abu ya fara ma da mikro da magana da kai tsaye ya fara magana sai dai Allah subhanahu wataala ya kare to irin wannan abubuwan su suke tauye mana imanin su suke rage mana imanin mu ka samu da kana da imani mutun ne wanda mutamassiki kana da kamewa amma ta hanyar wannan wasa'il zaka gani imanin ka yana raguwa baka sani ba to haka azumin ka kana azumi kana kallon wannan Facebook kana shiga cikin Twitter kana shiga cikin TikTok kana shiga YouTube kana shiga ana gwado ma wannan abubuwa su zan su ringa rage ma wato azumin ka ka kasa samun wannan afafe kina ka ga idan ya zamanto kana azumi kuma kana shiga wancan kace a azumin naka ne yasa bai wani a ba azumin ka bane ba baka zo da azumin yanda aka ce ayi da ka zo yanda aka ce ayi da an zaka samu tabbas zaka samu kamewa game da barin wato wannan abubuwa malan yace allati fiha suwarul musirati inna misla hadha as-siyam la yuhaqqiqu al-afafa abadan wato kwatankwacin wannan azumi da zakai kana azumi kana kallon mutabarrijat kana azumi kana kallon wasu kana azumi kana kallon kaza abubuwa na haram to ha abada baka samu baka mewa malan yace ha abada baka samu baka mewa malan yace kadi yaqulu al-qa'il to me fada yana iya cewa kuma ana la ata'arrad lil fitan ni banna zuwa ma in kai kai na wajen kasuwar da zan je in gani ko kuma banna ta ya jami'a ko kuma banna ta ya waje kaza haka kuma wala ara wasa'ilil ihram kai banni da android ma sallula ta wannan gata na yar karama ce rakani mage waya yace wala akhruju minal bayti illa ila almasjid banna huta ma daga gida wai he zuwa masallaci kawai in ya huto daga gida masallaci ne nan gashi nan ya shiga yace wa ma'a zalika idza nimtu bi jawari zawjati sarat shahwati fi ramadani a'zam min ghairi yace tare da haka idan ramadan ya zo nazo na kwanta kusa da matata ina azumi yace a lokacin zan ji shahwata ma ta karu fiye da yanda ba azumin ba wa ba'duhum yahsulu minhu at-takharrus biz-zawja la na'am yace wa ba'duhum yace bari wasu yahsulu minhum takharrus biz-zawja asna asiya wani kuma yana iya yana azumin yazo ya ringa wasa da matar shi yace was sababu fi zalika sababi akan wannan da yake sa ka ji kana azumin kuma in ka zo ka zamana kusa da matarka ka ringa jin shahawarka ta karu ko kuma kai wasa da ita ka cin shahawarka ta taso yace shine annahu yaksurul aklu billahi cewa a daddare fa sai ka kai bango in aka sha ruwa kai in ka ci abinci sai ka rihi cikin ka tap tap yawancin abinci gare ka daddare sannan kuma wai namun nahar da rana kuma yake kai barci da rana ana azumin kuma yake je kai barci daddare kuma ka cika cikin ka da abinci malam yace summa yaqulu sannan ka ce shahawati tazidu fi ramadan a haka zaka ce shahawaka tana karuwa a ramadan yace na'am yace kwarai da gaske shahawatu min man hazihi haluhu tazidu fi ramadan wala budda ce duk ko wanda duk wanda wannan ne halin shi to tabbas ba makawa cewa shahawar shi a ramadan ne ta karu
yace li anna kaunus sawmu wija'un yatarakkab min iddatil umur, tace wa azumi kariya ne ga rukuwa ne yana haduwa ne da wasu al'amurra kafin ya samu wannan al'amrul awwal abu na farko shine an-niyya al-khalisa lillahi azza wa jalla, kai niyya wadda take khalisa kai ta ne tatacciya dan ubangiji subhanahu wa ta'ala da farko da zakai azumi. Haka abun al'amrul sani shine tahqiqul ittiba, kai matukar ka samar ka wanzar da bibiya ta irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi azumin nan, kayi shi dan Allah, kayi shi akan yanda Annabi yace a karantar, kinan kaga ka nisanci alfasha, ka nisanci kallon haram, ka nisanci yi da mutane, ka nisanci duk wasu abubuwa da zasu kama azumin ka ta waya. Sannan al'amrul salis, al'amari na uku malam yace ja'alut tariqa wal hadiyun nabi fi kayfiyatil akli washarbi wan naw, yace ka sanya wato hanyarka ita ce ta cin abinci, shiriyarka shiriya Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yanda zakka ci abinci, zakka sha abin sha, kuma zakka yi barci. Ba haka ba kawai da daddare ka zo ka cika kanka, ka cika cikinka, sannan kuma da rana ka yi ta barci, dole ya zama tun ka tashi shawarka ta karu. Malam yace wal istiqazu aslan kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam, yace da kuma tashi da falkawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi, yace amma an yasharal layla, bari dai a same ka kana cika dare, wa yatanaqqal min aklin ila aklin, a same ka daga wannan horanti ka koma wannan asat, ka ci abinci a nan ka koma wancan asat, ka sha mangwara, ka sha kankana, ka sha kunu, an jima ka je ka ci kwankasu, an jima ka dauko tuwo ka tsara, ka ce gobe wunin da yawa, saboda gobe wai tanadi ne kake, ka cika cikinka, ka cika ka cika, kuma wa min shurbin ila shurbin, kai ne ka sha ruwan tirita, ka sha horo-horo, ka sha ruwan sanyi, ka sha kaza, ka sha kaza, yace wa mushahadati ma yusiru shahwa, kana kallakallan abubuwan da zasu motsa ma shahawarka, kai ne la'alla ka sa film kana kallo wanda akwai mutabarrijat a tare, ka sa wannan siri inda kai dele sharje saboda dare rayye Ramadan, kai kaza wanda suke motsa ma shahawarka. Malai yace summa ba'da zalika, bayan wannan fil nahari yanamu aktsarul waqt, a cikin yini kuma ka kwanta kai ta barci mafi yawan lokacinka, kuma fa huwa yaksuru al-aklu fil layli thumma yanamu an-nahar, yace kana yawan ci da dare, kuma da dare kai da rana kai barci, yace fa haza mata ya haruku kaumatu ta'am allati khazanaha fi jawfihi, to wannan takaka ta yaushe a yaushe ne zai zamanto wato wannan taskar ta abinci da ka tara a cikin ka, yaushe zaka wanzar da ita ka koda ta, kai ka zo ka ci abinci ka cika cikinka da dare, ka cika ka cika har akai asuba aka huto, da rana kuma kawai ka kanta kake da barci, to wannan abinci wannan sinadarai lafiya ma Ramadan idan ya zo zaka gani ana neman abubuwa masu vitamin da yawa, kana cin abubuwa masu vitamin, to yaushe wannan vitamin din zaka wanzar da shi. Malam yace inna hadha sawm la yatahaqqaqu minhu al-hadaf alladhi yatarattab alayhi, to kwatan kwacin irin wannan azumin ba zaka samu ba hadafin da wato aka shar'anta dan ka samu, yace wa huwa al-afaf, shine kamewa, fa alayhi, abinda yake kanka idan kana so azumi ya gadar ma da kamewa shine an yatanawalu ta'amu fi waqtihi, abincin da zaka cika ci shi a lokacin da ake cin abinci na farko, wa an yataqallal minhu, sannan ka takaita wajen cin abincin, kada a same ka in ka zo he ka huce gona da iri, ka raba cikin ka gida uku, ɗaya ka ci abinci, ɗaya ka sha ruwa, ɗaya kuma ka bar malum fashi, ko da Ramadan ya zo kada ya zama to he ka shaki, an zo la'allan an zo ka zauna shan ruwa sallan magariba ma ya ambarka, in ka dauki kwankwada baka iya ba tashi karshe, ko bayan magariba ka zo ka kara, to kina abinda ake so ka dan takaita cin abincinka, yace wa ya'mal fil nahar, haka da rana ka dan yi wani aiki, saboda abincin da ka ci ya bi jikinka ya zamanto ka aikata shi, kada a same ka kayi barci ya zamanto kuma abincin sinadaran wanda suke amfani suna nan a tattare, dole shahawarka ta zamanto ta karu. Malam yace wa yambudun annawma fihi fa waqtuhu qasirun, ya zamanto ka nisanci wato yawan barci a wuni, kenan barcin da zaka yi dan takaitacce wato wanda zaka yi domin ka huta saboda wato lokacin dan kadan ne, kenan wannan malam yayi mana bayani a wannan fasalin game da abubuwa guda biyu. Abu na farko hadafi guda biyu, hadafi na farko shine hadafin wato samun tabbacin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ga mutumin da yake da azumi,
abu na biyu shine hadafi na samun kamewa lokacin da kake yin azumi wannan hadafai guda biyu sune manufa da mutum zai samu yayin da yake yin azumi idan kana azumi zai gadar ma da tsoron ubangiji subhanahu wataala haka zai gadar ma da kamewa amma matukar azumin kai shi yaya kai shi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kani sanci dukkan abin da zai zamanto ya lalata mashi kani sanci yi da mutane kani sanci wato cin naman mutane kenan zai gadar ma da tsoron Allah haka ya gadar ma da kamewa shine lokacin da kani sanci cin abinci wato mai yawa kuma da yawan barci da wasu abubuwa wanda shari'a wato ta ladabtar da mu akan shi lalle kenan mu tsaya anan kuma da in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.